John 19:30, and when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Hallelujah.
Cewa bin Yesu da nasara take ba wahala nake sha babu wanda zai taya ni amma Yesu ya ce ya kare ta ina bauta cikin hannun mu gaye ban san da cewa bin Yesu da nasara take ba azaba na keisha babu wanda zai taya ni amma Yesu ya ce ya kare ya kare ya kare ya kare ya kare damuwa na masala
to feel,
yeah, yeah.
All my debt to be.
Ubangiji yache masaloli musunkar Tamuana masaloli na Tugyakare yakare Oh my depth tukyabia All the price to be a yeah.